chena ompe. Wine yedi ninkwa chena ompe. Enke yedi misa kumibo. Enka adofusu kumiso. Nemsu enyine samihu. If you is a wani kumihu. Mikenyewo, mikenyewo, ehura dia. Mikaminkwa, mikaminkwa humi yasa. Mikenyewo, mikenyewo, ehura dia. Mikaminkwa, mikaminkwa. So power do any work more, bro. Oh yeah, we me. Iwaya sene fata. Okay, so power do any work more, bro. Oh yeah, we wine yet in bonnie chena ompe. Wine yet in bonnie chena ompe. Kaboni sempia madino, de asunjikesi bamiso. Nensu weni na samiho, ifuza weni kumiho. Mkanyewo, mkanyewo, ehuradia. Mkamani, mkamani da suni na sa. Mkanyewo, mkanyewo, ehuradia. Mkamani, mkamani. And I see Ray Alpha and Omega GYE. More broken for a day. And I see Ray Alpha and Omega GYE. Mikanyewo, ehuradia. Mikaminkwa, mikaminkwa. So far, why do you need a more, bro? Oh, yeah, we. Me. You want your SN Fata. Okay, so far, why do you need a more, bro? Oh, yeah, we. Da 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 da. Da 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 da